mako daga Mu'assasat Nurul Haq mai gabatarwa Malam Tijjani Ismaila Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Wa ba'd, ƴan uwana musulmi maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau juma'a 18 ga watan Ramadan hijira 1442 wanda ya daidai da 30 ga watan April shekara ta 2021. Maudu'in mu a wannan rana shine faralar goman ƙarshe na watan Ramadana da kuma ma'anar daren Lailatul Qadri. A goman ƙarshe na watan Ramadana sune mafificen darare na yin ibada a cikin wannan wata da yin aiki nagari. Kuma wannan darare suna farawa ne daga daren 21 na watan Ramadana har zuwa daren 29 ko kuma a 30 idan wata ya cika. A cikin wannan ƙarshen wannan goman ƙarshe kuma a shi ne ake yin wato kardado, ake tsammanin daren Lailatul Qadri wacce take da daraja madaukakiya, wanda Allah ta'ala yana cewa Lailatul Qadri khairun min alf shahr. Daren Lailatul Qadri shi ne yafi alkhairi da daraja daga wata dubu. Wannan dare guda ɗaya to yafi wata dubu wanda ba na wannan dare ba. To wa'annan kwanaki goma suna da daraja a madaukakiya. A wannan wata ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan keɓi wa'annan kwanaki guda goma da yawaita ibada a cikinsu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita ibada da biyayya da kyauta da tsayawa tsayuwar dare da yawaita zikiri a wa'annan darare. A wannan waɗannan goman ƙarshe a manzo Allah sallallahu akwai ayyuka da ake yi a cikinsu wanda aka samu su daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. A babban aikin da ake a cikin wannan dare a shine waɗannan darare shine wato raya dararen, a raya su da ibada, a raya su kar a yi bacci a cikin waɗannan darare. A jillunsu ko kuma yawansu ko kuma baki ɗayansu dai daidai gwargwado yadda a mutum ya samu. Hakiki ya zo a cikin hadisi daga nana Aisha Allah yadda da ita, ta ce cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan goman ƙarshe ya shiga to yana raya da waɗannan darare baya yin bacci a wannan dare. Yana tada iyalinsa kuma manzo Allah, ma'ana yana tada iyalinsa yana kuma ɗaure gyautansa, ma'ana yana raya wannan daren, yana nutsar da shi ba tare da bacci ba a cikin yin sallah da zikiri da dukka dai ayyuka a na ibada. A wani hadisin ma nana Aisha cewa tai ni ban san wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta alqur'ani baki ɗayansa ba a cikin dare guda ɗaya, ko kuma ya tsaya dare baki ɗayansa har gari ya waye. Ban ga kuma watan da ya azumce shi baki ɗaya ba sai dai watan Ramadana. Ma'ana manzo Allah bai taɓa tsayawa ya karanta alqur'ani a dare ɗaya ba, ko kuma ya tsaya wani dare ita ibada har gari ya waye, to sai a cikin watan Ramadana a cikin waɗannan kwanaki. Haka na azumi ma manzo Allah bai taɓa azumta wata baki ɗayansa ba sai dai a watan Ramadana. Haka nan kuma yana daga cikin ayyuka masu girma da ake so a cikin wannan wata shine wato tayar da iyali. Mutum ya tada iyalinsa domin su tashi fi sallah. Ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafance yana tayar da iyalinsa domin fi sallah, kamar yadda Imam al-Bukhari ya wato dai daga nana Aisha hadisin da muka faɗa ya zo da ruwayi daban-daban, to amma dai hadisin da muka faɗa shine a baya. Saboda me? Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwaɗayin wato iyalinsa firiski farala na waɗannan kwanaki a guda goma. ma'ana ba akan kanka kadai ba dukkan iyalin fita shi daga bacci fita shi su bauta wa Allah a cikin wannan darare domin su dace da abin da ake nema na farla na wayannan kwanaki yana da kuma ayyukan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi idan wannan goman karshe ta shiga to manzo Allah yana daure gyautan sa ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana nifantan matan sa kenan a wannan darare yana shigala da ibada da bin Allah ta'ala domin da wannan ne wato rai take tsarkaka a wannan darare da yawaita ibada sai rai ta samu daukaka zuwa ga mahalicinta Allah madaukakin sarki yana kuma daga abin da ya kamata wato wanda ake kwadayin sa a wannan dare wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi shine yin itikafi a cikin mafallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan goman karshe ya kafance yana yin itikafi kwana 10 a cikin mafallaci baki daya ha ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi har yayi wafati duk shekara goman karshe to itikafi yake yi a cikin mafallaci har kwana 10 a wannan itikafi ba wajibi bane ba nafila ne amma ga duk wanda ya samu iko to ya samu mafallaci yayi wannan itikafi shi yasa ma indai mutum kuma itikafin nan wato za a iya yin sa wato yini daya da kwana daya ya isa ma'ana shine akallin sa kenan ko kwana 3 ko kwana 5 ko kwana 7 ko kuma mutum ya yi su kwa wato kwanaki 10 baki dayan su dukka ya halatta mutum yayi mafi karancin sa dai shine yini da kwana mutum ya zauna yayi wannan itikafi a mafallaci shi yasa idan mutum zai yi kwanaki wanda suke fin shigo da juma'a kamar bai kwana 10 ko kuma akwai juma'a a ciki to shi yasa ake tafiya a samu mafallacin juma'a domin a mafallacin juma'a tunda ba a fita idan an shiga mutum zai ba da wani uzuri wanda yake na dole ba kamar rashin lafiya ko ba yadda ba ai ko kiran iyaye to shine mutum wato suna buƙatar mutum zai fita amma idan ba haka ba mutum idan ya shiga itikafi to ba fita ya tafi masallaci anan zai zauna yayi ta ibada abinda ake yawaitawa a cikin itikafi shine yawaita nafilfili musamman da dare da kuma karanta alqur'ani da yawaita addu'a a wannan lokaci da dukkanin ayyuka na gari shi ake yi a cikin wannan wato wayannan a cikin halin itikafi ma'ana mutum yayi kebanta kansa yayi kalwa a cikin masallaci kawai yana abautawa Allah a madaukakin sarki domin neman dacewa da kuma yawaita addu'a a cikin wannan kwanaki da kuma a halin itikafi domin neman dacewa da wato wannan babbar rana ta Lailatul Qadri wanda Allah ta'ala yayi mata take da cewa Lailatul Qadri khairun min al-fishar ita da ran Lailatul Qadri to tafi wata 1000 wato darajarta da daukakarta tafi wata 1000 wannan dare guda daya to wannan ma'anar wannan dare na Lailatul Qadri malamai sun yi magana akan me yasa aka kira wannan dare da daren Lailatul Qadri wasu malaman akwai bantuka da dama a cikin ma'anarta wasu malaman suka ce to ma'anarta shine wato abinda ake nufi da daren Lailatul Qadri ma'anarta shine Allah ta'ala yana rubuta dukkan abubuwa da ya gurgurje su a wannan rana to anan ne Allah ta'ala yake gurgurje lamari yake rubuta su da abin da zai faru da abubuwan da za su faru dukkan a wannan shekara wani bancin nabi kuma aka ce ma'anar sa shine Lailatul Qadri dare ne na daukaka da daraja a wannan dare da wato ake famun da wato na daraja da daukaka shi fa Allah ta'ala ya musu mataki da khairun min al-fishar ya fi wata 1000 a wani kaulin kuma na 3 aka ce an ambaci wannan dare ne da daren Lailatul Qadri saboda yawan lada da yake ake famu musulmi yake famu a wannan dare idan ya tsaya wayannan darare kamar yadda ya zuwa a cikin hadisi wanda Abu Huraira Allah ya yarda da shi ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya tsaya da daren Lailatul Qadri da imani da kuma neman lada to Allah ta'ala zai gafarta masa duk zunuban da ya aikata. To kuma wannan dare ba a san hakikanin ta ba. Allah ta'ala ya boye ta a cikin shekara, ya boye ta a cikin wata na Ramadana, ya kuma boye ta a cikin goman karshe. To amma dai ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa iltamisuha fil ashr al awakhir, ku neme ta a cikin goman karshe. A wasu hadisan kuma ya zo yana cewa a neme ta a cikin mutri, ma'ana 21, 23, 25, 27 da kuma 29. Ma'ana dai mutum ya yawaita ibada a wannan darare domin ya dace da wannan dare mai daraja a wanda yake darar Lailatul Qadri. Lailatul Qadri ya samu daraja ne da Allah ta'ala a cikin sa ne ya fara fokar da Alkur'ani a wannan dare na Lailatul Qadri, kuma mala'iku suna fakkowa a cikin wannan darare suna yi wa mutane addu'a, suna wato suna yin amin duk addu'ar da mutun yayi, suna amin. To mutun ya dace da wannan, to suna yawan ce wa mutane duk abin da addu'ar da mutun yayi to ba su ce masa amin, suna ta aminin sa wanda zai jawo Allah ta'ala ya amsa masa a wa'annan addu'o'i nasa. To kuma wannan dare na Lailatul Qadri kamar yadda yabo a hadisi nana Aisha tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, tace masa to ya ban yi idan na dace da wannan daren me ban yi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace mata ki dinga kar'a kina karantawa kina cewa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya Allah kai ne mai afwa mai yin rangwame kuma kana son yin afwa. Allah kamin Allah kamin afwa karafe min kamin rangwame ka yafe min kurakuraina. Wannan ita ce addu'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyawa nana Aisha. Dan haka ana son a cikin wannan darare a yawaita yin wannan addu'a da kuma dukkanin sauran addu'o'i a na bukata a cikin wannan a darare, domin darare ne da ruhin mutum yake samun tsarkaka daga dukkanin datti ya keɓanta ya maida lamari zuwa ga Allah. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita yin kyauta a cikin goman wato a cikin watan Ramadana da kuma a cikin goman karshe. Da haka ana so a yawaita kyauta da yalwatawa iyali da duk dai abin da yake na alkhairi a cikin wa'annan a kwanaki a guda goma. To Allah ta'ala ya samu daga cikin bayinsa wanda yake yantawa a cikin wannan wata. Allah ta'ala ya bamu dacewa da wannan dare na Lailatul Qadri da alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala ya tabbatar da dugadugunmu akan wannan addini da bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah hali na kunci da rashin tsaro da kuma musibu a cikin kasar nan, to Allah ta'ala ka yayi mana. Allah ƴan uwanmu da suke cikin hali na tashin hankali, to Allah ta'ala ka amintar da su. Mata da yara kanana wanda a kashe mazajensu, to Allah ta'ala ka jibinci lamarinsu ka dawo musu da aminci. Allah wa'anda a kashe kuma, to Allah ta'ala ka musu rahama ka gafarta musu dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ka yalwata arzikinmu, Allah ka daireta lamuranmu dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, dan alfarman wannan wata, dan kuma alfarmar a waɗannan kwanaki da za mu shiga dan alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Allah ta'ala ka shirye mu da mu da ƴaƴanmu baki daya dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ka yayi mana kunci ka yalwata mana a cikin wannan rayuwa, ka hore mana ibadarka da ambatanka a kowane lokaci dan alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dan uwanku Tijjani Isma'il Khalifa.